إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangi yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahaman shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 3 ga watan al-Muharram hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446 wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da 8 ga watan 7 miladiya shekara 2024 in ya inganta wanda kai tsaye ana faran mu daga Masjid Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka hisani da suna masallacin tashan madarufa a wannan gari namu na maradi a inda muke ci gaba da karatu shi wannan littafi mai tarin albarka mai suna 40 hadith ko 40 nawawi wanda aka sani da suna 40 hadith wanda idan uwa bisu manta wancan sati mun idata hadisi na 17 wanda insha Allah ta'ala yau kai tsaye za mu shiga cikin alhadisi 12 hadisi na 18 malam yace an abi zar جندب بن جلادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه رضي الله عنهما يتعرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبئ السيئة الحسنة وأتبئ السيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ما ليش رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض المسلمين يقول حسن صحيح أولي أنا أكون يبادا حسن يتعقوك حسن صحيح ya sa hasanin sahihun ko haka yazo shine kenan mala yace ita illah haythu ma kunta mutin yaji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala bi inda yake wa asbiq sayyi'atan hasanatan tamuha wa attabi' sayyi'at alhasanatu tamuha wa khaliqin nasi bi khulqin hasan shine a ta yadda mummuna abu dami da abu mai kyau sannan ka zanna da mutane da kyawawan aji mallan yace hadithun hasanin sahih hadithun an ce hadithun hasanin sahih ne hadisi guda ne in an ce hadithun mallan yace hasanin sahih ha me bambanci me bambancin hadisi hasan da kuma hadisi sahihi to na aka hada mai biyu to ba guda bane ba as-sahih aqwa min al-hasan hadisi sahihi yahi hadisi hasan karhi madajan hadisin ma ba guda bane ba ko mai bai uriya ne yace awwal as-sahih wa huwa mustasal isnaduhu wa lam yashuz aw yalqut yake ni yarwihi adlun badikun an mislihi kamar yadda sharhin da kuniya na Allahul Islamin yayi wannan bayani shine shi mazajen da suka rawaito hadisi sahihi a sahihi karhi kan mazajen da suka rawaito hadisi hasan mun gane wanda suka rawaito hadisi sahihi shine yace kuna da karfin har da kwarai ko su kuma wanga mazajen da suka rawaito hasan za a samu har da su baka kai wancan baka kai na wa'ancan mazajen ba yasa in an ce hadisi sai aka ce wannan hadisi hasan ne wannan sahihi ne kenan malamai suka ce yana nuna wannan hadisi yana da hanya guda biyu yana da hanya ta hasan kuma yana da hanya wanda yake ta sahihi an samu kenan ne ruwayoyi mabambanta kwale da gaske ai mun gane yanzu ko to kun ga wannan hadisi akwai ne akwai wasu jumloli ko akwai wasu kalmat guda uku wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi aiki da su na farko sai ya fara da su ittaqillah haythu ma kunta mutum ya ji tsoron Allah duk inda yake ha wanda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shine sila na samun tsira duniya da lahira shine sila da zai sa mutum ya samu komai yake bukata a rayuwa duk wani abu da mutum ya sani a duniya na arziki ne na daukaka ne na ilimi ne to wannan abin Allah subhanahu wa ta'ala ya alakanta shi da takawa hatta ilimi Allah subhanahu wa ta'ala yake ku ji tsoron Allah sai ya ba ku ilimi haka in ka shiga rayuwarka ka shiga wani kunci Allah yake in ka ji tsoron Allah sai in kawo muka mahita muna fahimta to shi yasa tsoron Allah yana gaba kan komai shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ni ittaqillah ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala dinni duk inda kake malumai sun ce menene ake ce ma wannan kalma na ittaqillah yace ai abinda ake ce ma attaqwa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda shek salam kozan Allah subhanahu wa ta'ala yayi mishi rahama yake cewa yajibu ala muslimi an yattaqillaha bi ta'atihi wa tarki ma'siyati wajibi ne ga musulmi ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar yi mishi da'a ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar barin saɓa Allah subhanahu wa ta'ala malam yake fa taqwa ai shi tsoron Allah هي فعل ما أمر الله به شيني أيكت أبن الله سبحانه وتعالى جاي ردشي وترك ما نهى الله عنه دكما بارد أبن الله سبحانه وتعالى يتي أكورش ما ونا أبو يتي لأن هذا يقيه من عذاب الله وغرجه yace sabida bin yin aiki da umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi da kuma ka kaurace ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana malan yace wannan abin wanda zai sa mutum ya samu kubutuwa abin da zai sa mutum ya samu tsira daga mi daga azaba Allah subhanahu wa ta'ala malan yace wa taqwallahi kalmatun jami'atun تجمع كل خصال الخير ما لن يتأتى كلمة تشيوى أجدورا الله سبحانه وتعالى كلمة تشيوى ودتقل شدوان الخير لكثني خير أي وهي وسية الله لجميع خلقه وإنما تشيوى وسية الله سبحانه وتعالى جهل تشيوى قال تعالى الله سبحانه وتعالى تشيوى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب أي موسى الله سبحانه وتعالى من يوسيا غواند مكبا للتاج من قبلكم الله يشي واند سكا غبا شوكو وإياكم الله يشي جموك رنكم منين وسيا في الله يشي أن يتقوا الله شين يمجد وراء الله سبحانه وتعالى أشهد الأمة تغبا شوكو باكي وسيا دي الله سبحانه وتعالى يمتا شين جنت وراء الله سبحانه وتعالى wanda kamar da malai yake jin tsoron Allah shine ya hada duk wani alkhairi da ka sani duniya da lahira kuma duk wanda kaga yana wahala a rayuwa ko gulgudan nisan ka da Allah subhanahu wa ta'ala ne yadda kaga kana jin dadi a rayuwa to gulgudan kusancin ka da Allah subhanahu wa ta'ala gulgudan jin dadin ka yadda kaga kana shiga kunci da matsala a rayuwa to gulgudan nisan ka da Allah subhanahu wa ta'ala ne dada in an ce jin dadi mutane suna fassara jin dadi da katan gida katan mota ai ba shi bane jin dadi wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da duniya tana da daraja na hukun saburorin Allah subhanahu wataala da kamu riba isa sharuwa a cikin ta ko ba haka nan bane ba to shi arziki wannan dukiya arziki da Allah subhanahu wataala ya raba ne ya ba kowa ba shi bane ba jin dadi Allah subhanahu wataala yake cewa wa'anda ake cewa bayin Allah na ƙwarami ne ne Allah yake ba Allah bari ta su Allah subhanahu wa ta'ala yake bayin na ƙware alladhina amanu tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ai masu imani suna samun nutsuwa suna samun kwanciyar hankali da ni da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana Allah yake ai lokacin da ake karanta musu ayoyin Allah yake ai Allah yake a bari Allah yake zadatuhum imana sai ta kara musu imani to wannan shine jin dadin rayuwa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala muna fahimta ne uwa to wannan kalma fahiya kalmatun jami'atun azimatun kalma ce wadda ta hada duk wani alkhairi da ka sani a duniya kuma kalma ce wadda take mai girma ta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma yanzu nan daga kace wa mutuwana ka ji tsoron Allah sai ce to mi nayi shi ke nan ka samu ido ai wa'azi ne magabata in wani su ya ce ma wani su wani ina son ka yi mini wasiya sai ka ji annan Muhammad sai ka ji hatta akwai hadisai wanda in ka dauki gabir ulumi wal hikam na ibn rajab za ka ga ya kawo su wasu sahabbai suna ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu wasiya sai annabi ce sai tsora Allah subhanahu wa ta'ala haka magabata suka dauko haka manyan manyan malumai ma na wannan zamanin in ka ce sima wasiya za ka ji abu na hanko da za su ce ma shine ka ji tsora Allah subhanahu wa ta'ala wallahi in ka ji tsoron Allah in kudi kake so sai ka samu in matsayi kake so sai ka samu in kwanciya hankali kake so ko menene kake so in dai ka ji tsoron Allah wallahi sai Allah ya baka shi dan rayuwar baki daya arzikin baki daya duniyar baki daya a hannun wa take a hannun Allah ko yadda kaga babu wanda ya isa in kwaninka ba su kare zai ce sai ka bar duniyar nan wallahi haka babu wanda isa ya hana ka ci arzikinka kace roni ya bata ma lokaci a rayuwa jaraba ka da Allah ya nuna ai arziki kike bada shi ƙarya ce arziki na Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ce mishi ittaqillah haitsu ma kunta, ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala aje inda kake, ai haitsu shine ni zarfu makan ko, ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ai fi ayi makan ko fi kulli makan a kowane wuri kake, ka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hina ma yazharu ma'a an-nas, lokacin da kake tare da mutane ne, wa hina ma yakunu wahda, ko kuma lokacin da kake tsance kana kai kadai baka mu'amala da kowa, inna shige cikin daki ni kadai ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, inna hi to alini haka ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqullaha min sirran wa alaniya, aji tsoron Allah hili da kuma mi da kuma boye, kamu canza mu'amalanmu da Allah subhanahu wa ta'ala. Malai yace zaka samu wasu daga cikin mutane da suke yace amma idza kana ma'an nas, in sun kasance tare da mutane azharu taqwa, suna bayyana tsoron Allah, suna bayyana su masu imani ne, zaka ga wani hakuka yake in an jawo aya amma mai yaudari, to zaka ga wani in zai cuta ka sai ma ya jawo ma aya da hadisi ya nuna shi mai imani ne, alhaji kuma malai yace mai yaudari ne, yasa musulunci addini ne mai tsari, ba wai dan mutum ya jawo aya kadai bane zaka yarda da shi musamman a wannan zamanin, yo ku kalla menene asali na ilimin hadisi, shine ƙarya da aka rinka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko haka zamanin Umar sahabi ne ma dan uwan shi da yazo yana sallama a gidan shi, a zai dai dai bi da yana uku shi sai juya tahe shi, ake wane ne ke sallah, wane ne ke sallama, ake wane ne, yau kuma bai jira ni da ya tahiyya shi, ko da Umar ya zo ya ce, ya ce a ai annabi ne ya ce, idan ɗayanku ya zo ya nemi izini sau uku bai samu ba, ya yi ni ya koma, Umar ya ce sai ka bani dalili, Umar ya ce amma kai haƙuri ba ina tuhumar ka bane ba fa da kama annabi ƙarya, saboda kai sahabi ne, amma muna yin haka ne don mu kiyaye hadisi. Dan mu kiyaye addinin mu yanzu da can daga kace annabi ya ce sai a yarda, to sai aka ga yahudawa makiya addini sun shigo sai su rinka ba da labarin a wai annabi ya ce, a to shi yasa yanzu sai ake mu nabi'uni bi ilmin ko kuma mi fa ba mu labari ku wane ne mazajen da suka baka hadisi, shi yasa sai daga cikin magabata yake cewa dini nabi Muhammadin akhbaru, shi addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisai ne, a yake cewa kuma al isnadu min ad-din, yake isnadi yana cikin addini, yake ba dai isnadi ba da kowa ya ga abin da yake so, yau in kace annabi ya ce kaza sai ake ga ina ka samu, sai kace malam wani, to shi malam wani ya ga mai har sai abin ya tike ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to shi yasa kuka ga addinin musulunci har yanzu ya sha bamban da duk wani addini da ka sani, yanzu ka dauka addinin kiristoci zaka ga akwai shirme da irkaniya, kawai fasto sai ya shage ya shi kwana, in ya hansa sai ya ce yayi mahunki, annabi Isa ya ce mai kaza ya ce mai kaza, daga wannan ya zama addini ba, sabanin musulunci kana babban malami in karanto hadisi in mai rauni ne ma sai a ce ma hadisin mai rauni, in kuma maudu'i ne sai a ce ma wannan hadisi hadisi ne wanda yake maudu'i, to malai yace zaka samu mutum ya hito a hili yana bayyana shi mai tsoron Allah ne, amma in ya kebe daga shi sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi sai ya aikata abubuwan da yake so, to kaga duk me wannan sufa malai yace sufa ne na mulahici, Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu da wannan mummunan sufa, Allah ya azurta mu da tsoron shi hili da kuma a boye, ya zama da duk inda muke, shi yasa ai hadisa annabi Muhammad sallam ko menene al-ihsan, yace al-ihsan huwa an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yace ka bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala kamar kana ganin shi, in kai ba ku ganin Allah to ka san shi wa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin ka, to wannan shine zai taimaka mana mu samu zaman lahira, shine zai taimaka mana mu tsira duniya da lahira, duk inda kake ka san Allah yana ganin ka, ka kai kalla ai wani ne zaka cuta yanzu bai gani, a'a ai ubangijin shi yana gani, a kake ce bari in mai ƙarya ai bai nan, a'a ai ubangijin shi yana nan, ko kuma bari in zalunce shi sannan na yi ƙarin shi, ayya samanta ai akwai Allah subhanahu wa ta'ala, yasa ya uwa mu kwatanta gaskiya cikin komai zamu kuma mu ta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wallahi za mu samu bayyita kuma duk wanda yake kokari ya ga bayan mu wallahi sai dai shi mu ga bayan shi amma da sharadi din mun ta tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma mun kwatanta gaskiya a cikin abin da zamu muna fahimta ko to tsoron Allah shine mu makami na gaba sai yace wa qawluhu haythu ma kunta sai yace aje inda kake ha yadullu yace ala anna al insana yajibu alayhi alla yanzura ila an nas yace kaga wanda yana nuna mutum kai ya kuskure ya kalli mutane yanzu misali ga abinda zakai yanzu in ka zo sallah a nada ka limanci ha kaka kalli mutane ni kike so ka kalla menene annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menene Allah yake yasa Imam Bukhari yake cewa in ka karanta karatu kaga na baka haushi yake ya rage naka in kai kuma ka karanta kaga abin ya burge yake sai ma ya rage naka dan yi bare in baka haushi kuma bu yi bare in burge ka ni dai ne ina neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa wannan kuka ga yayi karamci alim a cikin mutane tsoron Allah subhanahu wa ta'ala hatta a cikin malamai yawa daga cikin malumai zaka ga wani yana karatu ne dan neman duniya ha bari yayi karatu ya samu kuɗi cikin wannan karatu wani yana karatu ne dan a san shi to duka wanda ke wannan yayi asara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kai aljanna ma ta zama haramun gare shi ana karatu ne dan Allah dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala kuma ana karantar da mutane karatu dan neman yarda Allah kuma dan mutane su gane addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi da shi ba wai dai in nuna ni ne ilimi bane dai in nuna wani ma ka zane ashe ma wani duk karatun da yake bai iya kaza ba ashe ma wani shi ka zane ashe ma a ba dan shi ba kawai ana yi ne dan neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala zaka ga duk wanda ya sa wannan gaba insha Allah ta'ala sai Allah ya kuma ta shi Allah ya tsare mu sai yace wa innama yaksha Allah subhanahu wa ta'ala abinda ke daidai ga mutum ya ji tsoron Allah kai ya kalli mutane shi yasa anan ina ƙara jinjina ga babban malamin musulunci Muhammad Nasiruddin Albani rahmatullahi alaihi mala Albani yace shi wallahi har in ya gama yarda da wannan hadisi ya inganta yace bai shakka gaban kowa yayi magana kan wannan hadisi shi yasa zaka ga malamin Albani yana da sabani da yawa da malumai wasu malumai za su zo ga hadisi sai su yi hadisin tawili a ai wannan hadisi in ma ka zace ni to ai kaza na iya shiga ciki shi kuma in ya fahimci ga yadda hadisi annabi yake shi zai tafiya haka ne kanshi da ta muka dadi da baka muka dadi ba yace kuma ban ce dole sai ka bar naka sabuna ba a ni dai abin da na karanta na yarda na fahimta to kanshi zai yi to haka mala Albani zariya Allah ya ji kanshi da rahama shi ma yace a ku gane mu muna yin addini ne dangance da abin da muka karanta muka ga ya tabbata kuma muka yarda ba muna yin addini mu bane dan mu baka haushi a in bayan mun baka haushi ya rage naka mu ba shi bane manahun shi yasa kaga mala Albani zariya Allah ya ji kanshi da rahama shi ma yana daya daga cikin malami wanda ya samu matsala ko da wasu ƴan kungiya ko kuma masu sarrai ko kuma malumai ƴan siyasa ƴan san duniya ka kalla ya mutu amma sai a turo wa'azin shi duk da ransu sai a ai kaza ai wannan hadisi yana nihin kaza ne sai a dauko maganar mala Albani gari ya ce a ai wannan hadisin yadda hadisin ya zo haka to abin da yake nihin kenan sai ka zaka ga yawa daga cikin su suna ma Albani ƙarya suna mai sharri suna mai kaza suna mai kaza wasu ma daga cikin su sai suka ce shi wai wannan Albani wai waye ne ma malamin shi yace ai dai ka san ba wahayi ake mana ba ko 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 wahayi ake mishi a kun yi da wahayi ya yi ce ko yace duk iya ku kun yi da akwai inda naje nan koyo wannan karatun ko to shi ke da ya rage da ku hatta Muhammad Nasiru Albani sun ce ba bai da malami shi yasa balle sai dan ka ta so dan karamin usul ke da ana cewa jahili ko ba ka a kai ya baka mamaki ya wanda suke masu ilimi ne duniya ta sallama musu yanzu ka dauka Muhammad Nasiru Albani Bimbaz yace in akwai mujaddadi a wannan zamani yace shi bai san wani babban da Muhammad Nasiruddin Albani ka kallaci yaban da suka taimin suka yi suwa suwa amma zaka ji wani wawa anan malaika buɗe baki yana cawai wai albani kaza albani kaza mun ji ba mu albani wahayi sai wahayi ake ma kai ma yanda kake kallon ba wahayi ake mishi ba haka ba wahayi ake ma ba kogo ko kai wahayi ake ma yana daga cikin biyawa daga cikin ɗan kungiya ko wasu daga cikin malamai ɗan siyasa babban matsalar su ake musu albaniya ce to kuma shi albanin nan babu yadda za su da shi kuma duk wani hadisi da ka sani da kaga ana cewa albani kaza ko za ka ga kafin albaniya inganta yana da magabata wanda suka riga ya sha inganta wannan hadisi ba amma me yasa babu wanda ake atake sai shi a wannan tsamin ya riga ya shahara duk abin da ake riga an ce albaniya ce to shikenan an tashi daga wasa Allahu akbar to na daga cikin baiwar da Allah subhanahu wataala ya mishi haka ban mun ce malam Dawud yace ai wani ne yake mai malam ya kamata kuma mutane magana kan albani mutane suna yawan daukan magana albani suna yawan magana kaza suna yace ya yace ni iya abin da nake kyautar zato kanshi shine cewa albani ya kyauta taniya tsakanin shi da Allah subhanahu wataala ai akwai malumai da yawa to wanda suke a wannan zamanin ma yadda ake tsara malam in ba a tsara to duk abin da kai dan Allah to Allah ba zai tuka bari wannan aikin naka wulakanta ba musamman an sa tsoro Allah to shine malam yace wa innama yakallahu subhanahu wataala shine mutun kayya kalli abin da mutane za su ce mishi kai dai ba ka gane kaza gaskiya bane ba to kaka kalli mai zagi mai cin mutunci kayya da mai ka ko ya baka tsoro ko ya baka haushi a'a ai an ba wanda suka rigaye ka hatta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyimi da shi an gaya mai haka a karshe ma wani da ya kwasa iska ya koshi ne yace in haza illa sihrin yu'sar a to kai da an gaya ma wannan magana ka in haza illa qaulul bashar wannan kai magana ce kawai ta mutum kai kai ku ta kun an ce mai mahaukaci ko an ce mai boka an ce mai mawaki to shi yasa in dai ka tabbatar abin da kake gaskiya ne ko kai haƙuri zagin mai zargi cin mutuncin mai cin mutunci zagin mai cin kai dai kai kokari ka ka ga gaskiya rayuwa ba da wama za ta yi ba da ka ga gaskiya da ka koyi ka insha Allah za ka mutuwa haka ne ko kaka ce a kai in dai gaskiya suwa ne shiga sun yi wa bisiga duk abin da za su gani ba annabi Muhammad sallam haka yazo a tsakanin dangin shi a uwayen shi kakannin shi zai hito yace duka a barbauta kowa a bauta ma Allah subhanahu wataala shi kadai suka ce kai dai wannan mahaukaci ne wai an turo wani waya zai ma annabi ruwa wai annan mahaukaci ne saboda mi saboda yace a bauta ma Allah shi kadai to kai yanzu wannan har abun mamaki ne ai in dai da awar za ka yi ta gaskiya ko to dole sai ka jira irin wannan maganganun amma in ka sa Allah gabanka duka abun bai damu ka saboda kai ka san me kake nema ka ayyada Allah subhanahu wataala kake nema shi kuma wannan Allah da kake neman yardar shi sawa'un cikin mutane ne ko ba cikin mutane bane ba shi dai Allah ya san halin da kake kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah la yaqta alaihi shay'un fil ardi wa la fis sama ai Allah ba abin da zai boyi wa daga ga Allah su ilimin Allah subhanahu wataala abin nan yana sama ne ko kuma yana ƙasa duk abin da muke Allah subhanahu wataala yana labarin shi ko mene ne da wanda na boye nayi da wanda ka boye kai da wanda na hito a hili nayi da wanda ka hito a hili kai wallahi Allah subhanahu wataala yana da labarin wannan Allah ya ba mu ikon mu sautatawa wasu kuma zaka gani ne suna jin tsoron mutane ne kar su bayyana gaskiya Allah subhanahu wataala yake cewa yastaghfuna minan nas suna ni suna jin tsoro a suna jin kunya wai nami na mutane ka ce a kutuwa ne zahi gare ku kutuwa ne dan ni sai kun ce ai sai ai kara dai a guce ba komai bane maka zaka za ha me Allah yake a wala yasakuna min Allah kenan so nan ba su tsoro Allah subhanahu wataala ba su jin nauhin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalli baban shi Abu Lahab har yanzu ayar Qur'ani shine mai take saboda ya saba mishi kogo baban shi ne ha me Allah yake tabbace da Abu Lahabin wa sab to me kake tsammani wani kuma kun san me ne annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah san kan mai da wa'azir ashiya take al'akara gine ya tara dangin shi ko da ya tara su yana mutu wa'azi ko kawai shi Abu Lahab da ya kage baki sai ce ma annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai alihaga jama'atana ka tara mu ne kawai dan kace mu na Allah yace annabi yace yace tabbalaka kai dai wannan annabin Allah wa daranka sai Allah ya bada amsa ce tabbati yada Abu Lahab wa tab a in bugu ne kake tsoro an buje annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a qa'is da muke ta gagare shi ya tafi wurin dangin mamman shi da yake can suka dauki duwa suna tuna jima shi har jini yana zuba a jikin shi sai kuma yanzu so kake kace so kake kai malum ka kace ba mai zagin ka a so kake ka ga gaskiya ai su mutanen mu duk billahi da kaga mai yin shi ko zai ce ka mai radi ne da shi kake yanzu yawanin cikin mu in akwai mai tsaron ni zuke ina magana tsaron waka to wanke yake da shi ai ko in ana magana kallon filin sai wani yake da shi ake in ana magana masu sayar mudi wurin awo wani yake da shi ake to da mai shi addinin ne yake haka nan ba wai da kai bane ake an sako ne ya zo ta kanka to kuma dole ayi bayanin shi a wuce saboda ba kai da mutuwa ko rayuwa a hannunka kallan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dangin shuha a suka dauko duwatsu ana jiwa annabi har aka sa ya rufe mai ihu tarako shi ha Allahu akbar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ya yabe shi da kyawawan halaye da kyawawan dabi'u to ayi mishi haka balle mu wanda muna da halaye marasa kyau sai dai Allah subhanahu wataala ya kyauta kun tuna da ya taho wurin da ya zo ya zauna can wurin kan wasu duwatsu wurin har yanzu inda annabi ya zauna daji ne can gaba Arfawa har yanzu wurin daji ne to kalli a lokacin shekara 1440 da wasu abu a da ya zauna ya duke kai Allah subhanahu wataala ya aiko mishi da mala'ika mala'ikan ya zo ya ce mishi ni ne mala'ikan da nake kula da duwatsu Allah ya aiko ni wurinka yace wa'ancan mutanen ya suke so ai a musu ruwan duwatsu ne baki ɗaya suke so koko Allahu akbar a shi ne mawaki yake sai manzo yace afuwa ne ya sake cewa ai afuwa da yace a bar su go sun gane da yace ubangiji bisa sani ne ba mutanen da suka je haye da duwatsu Allah ya aiko mala'ika wai a mu ajiye su ko a musu ruwan duwatsu mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah a musu afuwa Allah a gafarta ma al'umma ta bu sanni bane ba Allah in da sun san ni rahama ne gare su da bu su yi mana haka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah a bar su in su bi fi imani ba tsiyan su da jikoce su sai imani yanzu je garin ka ga digarin musulmai ne ko kaga kai ma kuma malami ne da awa ana sai zamana kana da afuwa kana da kau da kai kan wasu abubuwa kai duk abin da aka ma kuma kace kai ma sai ka maida ko sai kai kaza kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da ni afuwa yanzu da kai ne mutane suka biyo ka suna jiwa Allah ya aiko mala'ikan nan ya zaka cewa a kaga kai ai sauri to Allah ya kyauta amma kaga in ka zo kana bayyana tsoron Allah a gaban mutane mutanen nan ba su da sakamakon da za su baka in ka zo kana karatu mai dadi kana lankwashe murya ko kana bayanin karatu a jike mai ilimi ne mutanen nan za su saka ma da shi ba abin da za su saka ma da shi kuma karshe kai asarar ladaka wurin Allah subhanahu wataala shi yasa duk abin da mutum za in dai bai sa tsoron Allah ba wallahi yayi asara wannan karatun da muke in dai babu tsoron Allah wallahi an yi asara shi baki daya in dai ba Allah aka rufa muku wallahi babu wani sakamako da za a samu mutanen da suke gabana ko mutanen da ka tara gaban ka ni suka isa su yi ba ba su yi muka komi ba lokaci yayi ha to Allah subhanahu wataala ya kota kenan sai mu tsaya kan wannan kalma na farko shine ni ittaqillaha haythu ma kunta kaji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk inda kake ko ina mutum yake ana son ya sa Allah subhanahu wa ta'ala gaban shi ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a hiri ne ko a bayyane duk inda muke mu san Allah yana ganin mu kuma mu san Allah subhanahu wa ta'ala zai mana hisabi kan wannan abubuwan da muka kasance muna aikatawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa kullu insani azzamnahu sa'iruhu fi unqi ha Allah yake dukkan wani mutum da ka sani mun dan rataya mushi mun same wani kamar na'ura na al-Sulaiman Allah yake auyen shi wa nukhrijuhu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura Allah yake za mu hiddo ta al-qiyama ga tana a matsayin lissafi a ce mami ka tsara kitabata ka fadi nafsika al-yawm alayka ba ka karanta duk abin da kai ne da wanda ka boye kai da wanda ka shiga cikin daki da wanda ka je gaban mutane kai Allah zai ce ku wannan littafin kai ne ka karanta ya ishe ka kai makanka hisabi mani ta da fa inna ma yahtadi li nafsi Allah yake ai wanda ka ga shi shine zaban makanki wannan shine mutanen banza za ka suna cewa mali hazan fita kai wannan wani irin littafi ne ha la yughadiru sabiratan bai bar karamin laifi ba wala kabiratan bai bar babba illa ahsaha ha duka sai da Allah ya zo mun da wannan ayyukan to kage in ka sa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala zaka samu maita duniya da lahira Allah ya azurta mu da tsoron shi ya Allah muna roƙonka duk abin da zamu ya Allah ka ba mu iko mu kyautata taniyar mu ya sa wannan abu zamu ne da neman yardarka ya Allah duk abin da zamu ba dan neman yardarka ba ya Allah ka karkatar da mu daga wannan abu ya Allah ka dora mu kan abin da yake shine alkhairi a rayuwar mu Allah muna roƙonka kai afwan akwai masu tambaya ko wani da aka ji an kuskure So zaka iya mai hukunci game da jin tsoron Allah shi zaka iya yin hukunci game da jin tsoron Allah mutum ga abin da ya bayyana muka na zahiri ka gane ha kamar zamanin Umar lokacin da Umar yake cewa wa mutane da ya amsu mulki to ku saurara zamanin annabi na da rai daga kai magana in ba haka nan kanu hata ba sai aya ta sauko ta ce a kai mai imani ne wannan ba haka nan kike ni ba ko haka in kuma kai mutunan manza ne kai abincin ki aya ta ce a kai mutunan manza ne yace to yanzu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mutu wahayi ya yanke dan haka duk abin da kai za mu hukunta ka ne gurgudan wannan abin da ya bayyana muna dama abin da yake boye Allah ya bar mu kan ya sani ai ka gane ko shikenan to abinda muka karanta ne dai Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta Allah ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mu ta Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa albarka a cikin ayyukan mu Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin mu Allah ya sa albarka a cikin iyalan mu Allah ya sa albarka a cikin karatutukan mu Allah ka zaunar da kasar Nijar lafiya da sauran kasashe al'ummar musulmi baki daya duk mutanen da ke cikin wani kunci ko damuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi mai wannan damuwar duk mutanen da ke fama da rashin lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya bayi cikakken lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gafara ga uwayen mu ga malumman mu wanda suka rasu wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya sa su gama da duniya lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh